والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبركة مدونا اللوكتشي نوانا الرانامي البركة دومينشي قبدا كراتون دموك سابا نا للتاف النمي مهمانشي رفع الملام أما الرفع وقبدا اقتداء بسيد العنام وندي كمانا مقانا ke kowanne wanda yake marubucin wannan littafi kamar yanda kowa ya sani shi sahibul faida al-sheikh ibrahim yas wanda ya rubuta shi ne game da abubuwan da ya shafi gyaran sallah yau insha Allah kwanan wata daidai 11 ga watan June 2022 zamu tashi a cikin wannan babi na wato daga hannaye a cikin sallah wanda mun yi magana mun kawo hadisai daban-daban a cikin wannan babi wanda ke tabbatar da cewa sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallah yana daga hannayensa yayi kabbara Allahu akbar wajen kabbaran harama da kuma sauran wajaje wanda gaba ɗayan an hada da zama wajaje ne guda hudu wanda mafi hasken bayani a cikin wannan shine hadisin nan wanda al-Imam Malik ibn Anas ya rawaito a cikin muwattansa daga ruwayan nan daga Ibn Shihab daga Salim daga Abdullah ibn Umar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza ftataha as-salata rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi annabi idan zai sallah yakan daga hannayensa sai ya kai su daura da mankib nasa sune kafadinsa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma haka bayan ya dago daga ruku'i shine na biyu shi ma zai sake daga wannan kafadin nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai daga hannu zuwa kafadinsa idan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi wannan ruwaya ne wanda al-Imam Malik ya kawo bayanin shi ya kawo bayanin sa to anan sai ya zamto shi shehu ya kula da akwai mu mazhabar mu na Imam Malik radiyallahu anhu mazhaba mafi rinjaye kuma wanda a cikin ta akwai sabani game da wannan mas'ala na raf'ul yadain to amma kuma akwai abu wanda suke hadisi wanda zamu tashi shafi na 45 daga nan kuma akwai abubuwa masu muhimmanci sune abubuwa guda shida wanda a cikin wannan babi za a karanto mana sifofi ne na dabbobi duk musulmi mai yin sallah ya kamata ya nisance su bayan wannan sunnar wanda za mu karanta shi abin da yasa za mu yi bayani akan wannan shine yana iskali da yawan al'umma game da sunna idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa idan za a yi sallah mutum zai daga hannunsa ne daura da kafadinsa ya haka Allahu akbar to wani da ka samu ya kara wani za ka samu ya rage wanda suka rage sai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa daga hannu din nan kamar wato korewa manzo Allah ya kore shine ya kawo yake cewa qultu ina mai fadi wa min aqrabil garibi daga mafi ban mamakin abin da ya bada mamaki man'u ba'dihim wasu daga cikin wanda suka rage sunnan ma'aiki ta kai ga cewa sun hana man'u ba'dihim raf'al yadaini sun hana mutum ya daga hannu idan zai sallah sai kawai yayi sallah Allahu akbar Allahu akbar ba magana inda kai kabbara ka ce Allahu akbar ka daga hannayenka Allahu akbar wasu sun hana wannan aikin yace wannan abun mamaki ne fil mawatin al arba'ati sun hana a salloli din nan wajaje hudu din nan da idan mutum ya ka Allahu akbar yayi kabbaran harama idan zai tafi zai sake daga hannu Allahu akbar ya tafi idan ya taso zai daga hannu to ba zai sake yi ba a wajen sujjada duk ba za ka yi ba sai idan har ka taso bayan kai zaman tahiyya to anan ne kuma sai ka sake Allahu akbar wannan wajaje guda hudu duka sun tabbata a cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to yace abun mamaki wasu kuma su sai suna hanawa mustadillan bi hadisi mali arakum rasi aidikum ka annaha aznabu khailin aznabu khail shamsin hadisin nan na wasu ka annaha aznabu khail shamsin hadisin da wasu sai kafa hujja da shi shine suna cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga sahabbai yana cewa me yasa nake ganin ku in kuna sallah rafi aydikum kuna daga hannunku ka annaha aznabu shamsi khailin kuna ay khaili shamsin kaman wato raqumi ne da rana idan zai gaisuwa yana daga bindinsa kamar yanda yake kada jelarsa sai suka ce to wannan yana ishara ga dukkanin daga hannaye a sallah ne bai halatta mutun ya daga ba to wannan hadisi na farko abinda muka samu hujja daga cikin sa shine sai kafa da cewa لأن ذلك حال السلام wannan yana magana ne a lokacin da mutum zai sallama ko lokacin da mutum yayi sujjada ba za ka dake sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ban ka kai kuskure sannan ba za ka zo na dake tashi daga sujjuda haka haka Allahu akbar kana sujjada ba za ka dago hannaye guda biyu Allahu akbar kai sukunne domin yin sujjada ba wannan bai halatta ba a sallah to anan wannan shine wannan hadisi ga bayanin sa wa kasabata an annabi sallallahu alaihi wasallam al-amru bi mukhalafati sa'ir al-hayawanat abubuwa wa inda muka faɗi guda shida wanda su ne mafi muhimmanci a yau karatu mu bayan tabbacin wannan sunna na daga hannu a cikin sallah shine magana nan na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga koyi da wasu dabbobi ko kamantacce ne ga wasu dabbobi guda shida a lokacin da mutum yake sallah wa'innan dabbobin zamu ji bayanin su zamu ji kuma irin ayyukan su a sallah akwai abubuwan da ake ce masa hay'a shine kama koko wani aiki wanda zai zamto kamanceceniya ne daga cikin sunnoni ne amma wanda hay'at ne na cikin sallah kai kamanta abu kamar kaza to akwai dabbobi wanda da yawa masu sallah in ka kula da sallan su suna kama da wa'innan dabbobin a wajen yin sallan su wanda wannan kuma bai daidai ba bai halatta ba ga mai sallah yi koyi da wa'innan dabbobin koyi kama da wa'innan dabbobin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da wa'innan dabbobin kar ayi kama da su daga ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi cewa annabi sallallahu alaihi yayi hani al-amru bi mukhalafati sa'ir al-hayawanat fi hayati as-salati fa naha annabi sai hani an iltifati kaltifati as-salam mutum bai kamata idan zai waiwaye a cikin sallah yana waiwaye kamar yanyawa ne yanyawa sune ban san menene sunan shi zan fada ba amma wasu suna ganin kamar as-salab kerkeci kowa da irin yanda suke kiran sunan sa to amma dai yanyawa shi muke gaya masa to da yawa wasu in suna sallah zaga mutum yana sallah yana juye-juye yana kalle-kalle wannan bai kamata ba haramun ne aiki ne irin na yanyawa tana iya kaiwa ga mutum ya bata sallar sa waiwaye a cikin sallah ya kasu kashi-kashi idan mutum yana sallah sai ya zamto yana kallon gaban sa dama abinda ake so ka kalli al-qibla to amma sai mutum ya zamto yana sallah amma yana waiwaye waiwaye idan ya zamto mutum ya kalli daurar sa da nan wannan waiwaye mutum ya karkata kansa kawai haka ko ya dauke ya kalli sama haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗin cewa da yawa da za ku na yawan dauke kuna sallah kuna haka Allahu akbar da yawa Allah zai iya shafe idan mutum ba abun mamaki bane ka daga kai ka juyo ka sauko ka ga baka gani yana gadar da makanta mutumin da yake sallah sai nan sai yake waiwaye mutumin da yake sallah yake waiwaye to wannan sallar sa za ta zamto ta baci idan yana kallon sama ne to wannan kallon saman takan iya gadar da makanta domin babu kyau manzo Allah ya hana yaran nan su tashi annabi sallama ya hana tafi annabi sallama ya hana idan mutum yana sallah yana waiwaye domin manzo Allah sallama ya hana ne wannan yana iya bata sallah domin Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni ne da cewa faqim wajhaka lid-din hanifa idan mutum zai sallah ya fuskanci al-qibla wannan al-qiblan kana gana da ubangiji ne al'ada na dan adam koda ba ga ubangiji ba ka zo kana magana da babban mutum amma sai kuna magana da shi hankalin ka yana kan wani abu ka san akwai dafa'i akwai raini akwai rashin sa al'amarin da muhimmanci to mai sallah bai kamata yana sallah yana kallon gabar ko yamma ko kudu ko arewa ba balle har ya dai kai yana kallon sama manzo Allah ya ce wannan na gadar da mutum ya mutu a makaho Allah ya tsare mu sannan nabiyu shine waiwayen da mutum zai kalli gefen sa nan kafadar sa ya kalli nan matakar bai juya da jikin sa ya kalli gefen sa nan ba ko ya juya da jikin sa ya kalli gefen sa nan to sallan sa tana nan da kyau saboda me yasa bai juya da jiki ba amma abin da yayi makruhi ne amma ko da a ce baka juya da jikin ka ba sai ya zama waiwayenka ya kalla ma baya to sallanka ta baci wanda ya waiwaya sai ya zama waiwayarsa har ya kai ga ya kalli baya to koda bai juya da jiki ba to sallanka ya baci domin adbartal qibla ka juya wa alqibla gabaki daya saka sallanka yana mai iya baci gabaki dayansa sannan bayan wannan al-iltifatu kaltifatu sa'alab hanan shiru al-iltifat kaltifatu sa'alab wannan shine abu na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kayan sa waiwaye kamar waiwaye irin na kerkeci ko kuma waiwaye kamar waiwaye irin na yanyawa kamar yanda muka fada ko kura makamantan haka dai Allah ya tsare Allah ya taimake mu na so in nemi wannan dabban na saka hoton sa saboda wasu za su iya sanin da me suke kiran sunan sa to amma dai ko ma menene ala ayi halin mun yi bayanin irin kalan waiwaye a sallah da irin hukuncin sa na farko kenan wanda annabi ya hani da shi nabiyu wanda manzo Allah ya dashi wa aniftirashin kaftirashi subah haka mutun yana shimfida jikin sa idan zai sallah wajen sujjada sai ka kifa tafin hannunka nan ga baki dayanka yana kasa nan ma yana kasa kaman wani shaggan dabba shine kamar irin su zaki idan sun kwanta zaka nan damtsun su duka na kasa wannan shi ma manzo Allah yayi hani da shi hay'a ce wacce take ba a so a sallah wanda da so samu shi ma ya kamata a ce mun dauki koda taswiran abin an nuna shi amma dai abinda ake nufi damtsan mutum ba tafin hannunsa ba idan yaje sujjada sai zamto ya shimfida damtsan sa gabaki daya kasa haka kenan ma'ana nan elbo nasa bai dagu ba sai zamto hannunsa tun daga nan duka na kasa a shimfide haka wannan kamar yanda kare yake ko kuma wasu dabbobi suke yi a ba kare ba kamar shaggan jeji irin su zaki irin su damisa haka suke yin wannan kwanciyar su wannan ma bai kamata ga mai sallah yayi a sallah ba wannan hay'a nabi kenan sannan wa iqa'un ka iqa'il kalbi haka mutun yayi zama irin zama na kare shine iqa'ul kalbi ga hoton shi anan iqa'ul kalbi yanda za ku ga wannan yayi zama a sallah mutun ne kamar yanda muka sani zama kala kala ne akwai zama a sallah wanda ake ce mishi zama na tawarruki wanda wannan zama na tawarruki shine irin zaman da mutun zaka yi akwai na farko al-iftirash shine wannan al-iftirash shine zama wanda da yawan mu muka saba yi wanda zaka kafa kafan ka daya sai ka kwantar da shi to kai iftirashin kafa daya zama na tawarruki shine ka kafa kafan dama ka kafa shi na hagu kuma maimakon ka zauna akan sa sai ka sake fito da shi ta kasan kafan dama din ta gefen ka na dama to wannan shine ake ce masa at-tawarruk wannan duka ya halatta a sallah amma zama wanda yake wanda yanzu muke magana shine iqa'i irin nakari mutum gabaki dayan sa ya zauna a cikin kafar sa gabaki daya ya zamto kafofin duka bude su sai kuma kai zama a cikin su wannan shine iqa'ul kalbi wanda shi ma aga mai sallah wannan bai kamata ba kamancece ne da kare wannan shine abu na uku wa naqrin ka naqril gurabi koko mutum yana sallah yana taccakan kasa kamar yanda hankaka yake taccakan abinci abinda ake nufi anan shine hankaka idan yazo yana yin sakwat 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 to kai kuma da kazo da kai sallah a maimakon kai sallah yanda ya kamata sai a sallan naka sai kana yin wani abu wannan abin shine Allahu akbar rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamda kana daga tal 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 wannan shine nakrul buraq kana tattan kwada irin na hankaka kaman Allah Allah kace ka tsinke sallar ba sallan bane a ranka kana gaggawan ka tafi wannan shi ma bai halatta ga dukkanin mai sallah alhamdulillah Allahumma sayyiban nashian Allah ka bamu ruwani albarka alhalin yanzu ana yi mana ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana yin ruwa bawa yayi addu'a shi ma lokacin da ruwa ya zama hadisu ahadin binuzulihi alal ardi akwai lokacin da a lokacin ijaba ne Allah biya mana dukkanin mu bukatun min alkhairi musamman cikin bayi masu imani wannan hali da ake ciki a wannan zamani kuma Allah ya kawo mana mafita baki ɗayan mu albarka ne sallam na'am to mu ci gaba da karatun mu matakan yan uwa kuna biye da ni nakrul gurab shine mutun yana sallah da ya takka kai a sujjada sai ya dago tak 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 kamar yanda hankaka yake sakkwadan nama wannan shi ma bai halatta ba musulunci yana da kyau idan mutum yayi sujjada akalla ka karanta subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wal tasbihina da mutum yayi sujjada zai tasbihi wanda shi ma tasbihi subhan rabbiyal a'la bihamdihi subhan rabbiyal azim bihamdihi na sujadan ruku'u da sujada wanda yake adana ruku'u na kuma sujada to wannan subhana rabbil ala bihamdihi akalla malamai sun ce mutun yayi kafa uku subhana rabbil ala bihamdihi subhana rabbil ala bihamdihi subhana rabbil ala bihamdihi amma so samu mutun ya fade su so bakwai a lokacin da kai sujada ka fada bakwai haka idan kai ruku'u ka fada bakwai ba tare da kuma ja ba subhana rabbil ala wa bihamdihi أبا هكبا سبحان رب الأعلى بحمده سبحان رب الأعلى بحمده سبحان رب الأعلى بحمده ثم تني أكو يايدي نيدي يرمى يايدي أنا ثم تني ويتراشي وننشيني أبن أكي صلص شماء أسلا ثم أثم متني نين نكر القراب نكر القراب شيني ذاك نتك دعوة تك 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 قوي دقاء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر wannan nakrul gurab manzan Allah yayi hani gare shi bai kamata musulmi idan zai salla yana aiwatar da wannan ba ita kofar bai kamata idan musulmi zai salla yana aiwatar da wannan ba abu na gaba shine bayan wannan shine raful aidi ka afna bi khair shamsin mutum idan zai salla sai ya zamto a sallan nasa yana daga hannayensa kamar aznab shamsin wato kamar wato jelar rakumi a lokacin da zakai sallah daga hannaye kamar jelar rakumi shine yanda muke bayani a hadisin nan na annabi wanda wasu suka masa gurgun fahimta wanda manzo Allah yana cewa mali arakum rafi'i aydikum ka aznabi khayl shamsin ya yana ke gani idan kuna sallah kuna daga hannayen ku kaman wato zelar raqumi shine a lokacin da mutum ya ji annabi ya ce in zaka yi sallah ka ce Allahu akbar ka shiga kaiwa kenan kabbaran harama bayan ka ce kabbaran harama kai kabbara haka in zaka tafi ruku'u zaka haka Allahu akbar ka tafi ruku'u idan ka dago ba a san ka dago ruku'u da Allahu akbar amma ana son in zaka yi sujada kai haka Allahu akbar ka tafi sujada wa inda mahkami ne guda hudu da yawa kuma ɗan uwa ba su san wajen da ake yin su ba suna rikita su idan ka taso kuma daga zaman tahiya shi ma na so ka taso da haka Allahu akbar shi yasa ake so limami kar yayi kabbara idan yayi zama na biyu a sallan sa na tahiya to sai ya miƙe tsaye tukun sai ce Allahu akbar ba dai komai ne saboda wannan daga hannu din ne ake so sai kai istiwa'i a tsaye sai ka ce Allahu akbar to wannan abu ne wanda muke magana akai shine mutum sai ya zamo ya ji ana ta Allahu akbar Allahu akbar idan ya daidai zai sujada ma sai haka Allahu akbar a sujada sannan idan zai dago daga sujada ma sai haka Allahu akbar to wannan shine abin da ake nufi da aznabu khayl shamsin ko kuma mutum da zai sallama ko zaman tahiyya yayi wannan wannan shine abin da ake nufi aznabu khayl shamsin a lokacin da ake yin sa shine a lokacin da ake tsaye kabbaran harama da lokacin da aka tafi sujada da lokacin da aka dago da sujada a sabanin malamai da lokacin da kuma aka taso daga zaman tahiyya na farko wannan shine lokutan da ake daga hannu ake kaiwa kunne a almawadin al-arba'a to abu na gaba shine zamu magana shine al-imam as-sanani muhammad ibn isma'il wanda ya sharhi littafin bulugul maram yayi bayani a cikin littafin sa wanda yake cewa wayyana abubuwa guda shida din ga sunan ayen da suke a waƙe shine idza nahnu qumna lis salati fa innana nuhina anil isyani fi hadhi sittati muruku ba'irin wal tifatin ka sa'labin idza nahnu qumna lis salati fa innana nuhina anil isyani fi hadhi sittati muruku ba'irin wal tifatin ka sa'labin ونقر والتفات كثعلب ونقر غراب في السجود الفريدة وإقاء كلب أو كبصر ذرائه وإذناب خيل عند فعل التهية إذا متن يتاشي صلى وإن أبوا قد أشد عن هنا أشد أسو نفركو منيني إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نحينا عن الإتيان في هذه الستة إذا منتاشي صلى هو يسني أن هنيم غأيوة أبوا قد أشد abubuwa guda shidan nan su ne na farko akwai su ga sunan buruku ba'irin mutum idan da ya salla kada ya yi durkuso irin na rakumi wannan durkuso irin na rakumi yadda za a na'am to alhamdulillah idan mutum abinda ake nufi da buruku ba'ir kamar yanda zaku ga wannan hoton shine lokacin da mutum yake sujada idan ya tafi haka da ya sujada Allahu akbar da yawa zaka ga mutanen mu ba hannu suke kaiwa kan kasa ba sai kaga mutum ya dare ne da guiwarsa kawai sai ka ji jirif kaman fadin gini ya dare da guiwarsa nan to wannan shine abin na farko ake ce buruku ba'ir kamar yanda idan kun kuɗa da wannan hotunan wayannan mutane da muka jera su ka gan shi gashi a tsaye gashi a na biyu zai irin yanda rakumi zai yi gashi a na uku ya fara dira da guiwarsa gashi a na hudu ya dira ne da hannayen tukunna guiwarsa ne ta kasa tukunna sai ya saka hannunsa a kasa to ba haka bane manzo Allah ya hana idan zaka tafi sujada ba da daga tsaye zaka dira kaman soja a guiwanka ba a'a hannunka ake so ya fara taba kasa kafin guiwarka ya taba kasa idan kai haka shine baka yi buruku ba'ir ba buruku ba'ir shi rakumi yakan fara dira da guiwarsa ne kafin nan to abinda ake so hannayenka ya fara sauka a kasa idan hannunka ya sauka tafin hannu shi kuma anan in bi sadul kalbi wanda shi kuma in ya sauka ba hannun tafi bane zira'in hannayensa ne duka dai damfara a kasa haka ga baki dayansu kaman kare to wannan yayi in bi sadul kalbi wanda shi ma bai halatta ba to shine yace buruku ba irin durkuso irin na rakumi a sallah bai halatta ba mun ga irin yanda na saka mana hoto domin ya fito mana a bayyane waltifatan ka salabin waiwaye a sallah haka haka bai halatta ba wani kurgurabin haka tattaka irin na hankaka tattattattat kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan shi ma yana bata sallah shi sallah a cikin gaggawa irin wannan yana da hukunci shi ma irin nasa wanda zamu kawo hukuncin sa yanzu idan mutum ya zamto tsayuwar sallarsa yana yin na kurgurab shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya tashi ya fadi pa wannan yana dauke da wasu abubuwa abu na farko malamai sun yi hukunci da bayanin hukuncinsa na farko shine idan ya zamto wannan yawan kabbaran san ya zamo ya hana masa cikawar rukunan sallah rukuni shine kaman tsayuwa kaman sujada kaman ruku'i kaman karatun fatiha sai ya zamto sallah da gaggawanka Allahu akbar Allahu akbar rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamdahu Allahu akbar irin gaggawa din nan mutum da sauran baki da sauran cika da tahowa to sai ya zamto bai cikar da rukuni wannan sallan ka ba tai ba totally shine hadisin musu istala wanda sallar sa yake batawa ya zo ne kawai yayi tattak a gaban manzo Allah ya ce ka mai da sallah domin kaifa innaka lam tusalli baka yi sallah ba domin afa'at as-salah sallah baka bar ita da rukunanta ba to duk wanda tattakan da yake yi irin na farfarfar ya hana shi cikar rukunan sallah sallan ka ta bace totally to sai mukami na biyu wanda yake sallah tak 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 Allahu akbar Allahu akbar rabbana lakal hamdu Allahu akbar sai ya hana shi cikan sunnoni ya hana shi cikan sunnoni da gaskiyin sunnoni shine kamar yadda muka kawo irin lokacin da mutum zai yi karatu bayan fatiha sai zama baka yi karatu ba ma ya zama karatu bayan fatiha ka yi shi a takaitan sosai takaitan sosai idan da aka ji wasu suna sallah murhammatan Allahu akbar fa bi ayyi la rabbikum atakazziban Allahu akbar ya allazi amantu taqullaha kunu ma sadiqin Allahu akbar irin wannan to sallanka ya samu saboda me dama karatu bayan fatiha sunna ce to amma sunna ce mai karfi wanda malamai suna magana wannan mutum ya yi kokari ya kiyaye shi zan da ta iya fadawa ga hatsari ga makhadir akwai hanyar da za ta kai ga mutum dole sai sujada din da zai sujada shine ya zamto wannan surar ka gagare suka shi sabbi da wannan naqrul gurab to da kai sujada domin ka tauyi zai zamo da kai sujada kabli kenan domin ka tauye sura bayan fatiha abu na uku idan ya zamto wannan takwadan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da gaggawanka kace far 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 ka gagara cikawa to wannan kuma zai zamto ka cika rukuni sujadan ka kai daidai ruku'in ka kai daidai karatun fatihan ka kai daidai tsayuwar ka kai daidai wannan gaggawan jijjifi din Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar din ya zamo da gaggawa sai ya zamto mustahabbi aka rasa wannan babu komai amma makruhi ne sallanka yayi daidai babu komai akan ka sallanka ta karbu amma abinda kai kayi makruhi saka to wannan shine makami na uku to bayan nan kuma sai wanda yake sallah sallah daidai yake kwaikwayon annabi bai yi tsanani ba bai kuma yi gaggawa ba to amma sallah wanda shi kuma Allah baya son sa shine sallan mutumin da idan ya tashi zai ja al'umma zai ja sallah ya dinga bude muryar sa'udu billahi minash shaitani ya kuma ja dogayen sura wannan manzo Allah yace Allah bai san mai irin wannan sallah musamman limami ne amma idan kai kadai ne Allah yana son ka kai irin wannan sallah domin haka manzo Allah yake in shi kadai ne amma sunna kenan amma ba wai a farilla ba a farilla ana so ka dauki surori mukassarat in mudawalat ne ka kakkasara su ka karanta mutane daidai ruku'i daidai sujudi daidai tsayuwa daidai sura daidai wannan shine sallan da manzon Allah yake yi wa al'umman sa shine sallan da yake so dan manzon Allah ya ce mutun ya sani a bayan sa akwai wanda yake mai udri misali akwai mace mai dafa abinci akwai wacce take da shayarwa akwai maran lafiya akwai mai jinya akwai wanda yake zulhaja maybe yana jin bayan gida ko cikin sa babu kyau kai in har kana nan lafiya kalau akwai wanda mara lafiya ne a bayan ka to kada ka duba kanka tunda tafiyar na al'umma ne ka duba jama'a baki daya wannan shine abin da ake so wallahu a'lam Allah ya taimake mu to anan wani kurgurabin fi sujudil fadilati wa iqa'u kalbin sai kuma shimfidan kare kamar yadda mun yi bayani zaman kare aw ka bas bidra'ihi ko kuma shimfidan damtsa irin na kare wa aznabu khailin ko kuma daga jela irin na raqumi wannan daga jela irin na raqumi din shine abin da yake bai kamata ba inda fi'il tahiyyati a lokacin tahiyya wannan idan mutum ya duba wannan littafi da muke karantawa shafi na 45 a cikin raful malam mutum zai ga wannan bayani a cikin fadinta wanda shehu radiyallahu anhu kuma yayin nakalin baitoci kuma daga littafin Muhammad ibn Isma'il As-San'ani sharhin bulughul maram to daga nan za mu koma bayani game da abin da ya shafi daga hannu din domin abin da yasa aka yi basdin magana akan daga hannu shi kuma wasu daga cikin al'umma sun yi inkarin haka kamar yadda za mu je ga bayanin sa ga shehudan maghrib wasu wanda suka gama kamar ka daga hannu bid'a ne a sallah wanda wannan ma in mun zo za mu yi bayanin ta a dunkule amma anan ya sake dauko mana wasi bughyatul maqasid a cikin littafin nan na bughyatul maqasid ba'da kalamin bayan yayi bayani fil raf'i daga hannu ijmalan gabaki daya daga hannu a sallah sunna ne ma nasuhu ga abin da ya kawo nassin sa wa amma tafsiluha amma bayanin daga hannu fa alam ka sani annaha tarju ila tariqaini ta ka suka shi bi ne daga hannu a sallah tariqatul isbat fil ihram hanya na farko malamai sun tafi akan cewa daga hannu tabbaci ne a sallah a lokacin da mutum zai kabbaran harama daga hannu tabbas ne wa ghayruhu sannan sun tafi akan cewa daga hannu tabbas ne a sallah idan mutum zai yi kabbaran harama da sauran wajaje guda hudu da muke bayani malamai sun tafi akai sai ce amma akwai hanya na biyu wa tariqatun nafi akwai hanya na biyu wanda su sun tafi akan cewa gaba ɗaya ma kar a daga hannu din إما رأسا أو في الإحرام إما الأولى فهي المشهورة أما الأولى فهو المشهورة أما الأولى أما الأول أما ما قلنا نفرقه فهو المشهور هناك تفئة سوى لقح أنه أسلى الله أكبر سناني وأن عليه الله تبارك وتعالى حريث أدى الله وبها عمل كثير من أصحابه ديوة رجل سنسى عبد الإمام مالك سما حكى سكى أي بتر والله تعالى عالم إن شاء الله أنا أدري دكما بام ركرة في النتوك عينزو kuma dama karatun mun minti 30-30 Allah ya bamu iko zamu ci gaba da wannan karatun littafi na raful malam wanda yake kula mana da abin da ya shafi sallolin mu baki daya Allah ya bamu ikon fahimta addini ya bamu kuma ikon bin daidai halin da yake ciki a wannan kasa namu na Najeriya da sauran kasashen duniya na rashin zaman lafiya Allah ya dawo mana da zaman lafiya a fuskantar da muke na zabe Allah ya bamu shugabanni na gari har kira na addinin mu kuma Allah ya daukaci addinin mu halin da mutanen mu suke ciki na kasanci da rashin daraja da rashin wanda suka san mutuncin mu Allah ka kawo mana shugabannin da su daukaka musulunci da musulmi su kawo mana zaman lafiya a kasashen mu baki daya wanda suke cikin hali na kunci Allah ka fito da su yan uwan mu wanda aka kama su aka yi kidnapping din su har yau babu labari kusan kwanaki 80 ya Allah Allah ka musu mafita albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani wanda suke neman haihuwa Allah ka basu wanda kuma suke neman haske da shiri'a Allah ka yi mana baki daya masu kasuwanci Allah ka musu gida kasuwancin su dukkanin abadin da muke Allah ka sa ta karbo abinda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana da umin da gare mu ne wanda muka fada daidai kuma Allah ka ba mu ladan shi ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai in mu hada karo na 26 kenan insha Allah ai da bako insha Allah